Jiragen guda biyu sun iso tashar jiragen ruwan takurade a cikin katafaren jirgin ruwa mai suna Ocean Giant. Babban hausar sojin ruwa na Amurka a Ghana, Commander Captain McLean, shine ya miƙa jiragen biyu ga Ghana a madadin Amurka. Kuma babban kwamandan rundunar sojin ruwa na yankin yamma, Commodore Emmanuel Kwafo, shine ya karɓa a madadin Ghana. A jawabinsa, Commander Captain McLean ya ce sojin ruwan Ghana na taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da tsaron teku a mashigin tekun Gini. Don haka jiragen ruwan za su ƙarfafa wa Ghana tsaron tekun yankin.
Ghana is most important and especially important in regional security for the Gulf of Guinea and for West Africa.
Ya ce Ghana ita ce ƙawar mu mafi muhimmanci, musamman a fannin tsaro na yankin mashigin Gini da kuma yammacin Afirka. Yankin mashigin Gini yana da muhimmanci ta fuskar kasuwanci, kuma muna farin cikin taimakawa Ghana a wannan ƙawancin. Commodore Emmanuel Kwafo, yayin da yake miƙa godiyarsa ga gwamnatin Amurka kan jiragen, ya ce hakan zai ƙara inganta tsaro a yankin yamma mai nisa da kuma gabashin tekun Ghana. Commodore Kwafo ya ce, ina so in miƙa godiyarmu ga gwamnati da jama'ar Amurka bisa ga wannan karamci. Za mu kira ɗaya GNS Aflawo, ɗayan kuma GNS Half Asini. Ya ce jiragen za su iya kasancewa a cikin teku na kusan kwanaki uku, don haka suna da kyau sosai kuma za su amfane mu. Mai sharhi kan harkokin tsaro Alhassan Bello ya bayyana a muryar Amurka yadda waɗannan jiragen ruwa za su taimaka wajen tsaron gabar tekun Ghana da mashigin Gini da kuma siyasar da ke tattare da shi.
Gaskiya na farko, batun shipin da Amerika ta bamu farko alama ne kamar tsakanin mu da Amerika akwai fahimta, akwai good relationship. Na biyu kuma, idan ka duba ruwan ƙasar namu ta West Africa wanda muke cewa Gulf of Guinea, da ka ɗauko from mudaci ta Nigeria kenan, ta karkarar Nigeria zuwa Gini ko su Gabon, ka ɗauko har ta kasashen Mauritania, akwai sata da fashi kan ruwa da cross West Africa, muna da wannan challenge. Da Somalia ne da aka zuba sojoji da ayyuka wajen mulkin ta yi sanyi, shi nan kuma ya tashi. Hawan muna wani gabu is just a way of ya bamu kwazo, ya bamu ayyukan aiki, kuma dai taimake mu kwarai, mu yi mu gara ruwanmu in terms of piracy, sea robbery. Sannan na uku kuma, mu duba kuma akwai janin jaka tsakanin America, China da Russia wani bangare. In the past 10 years, China ya fara zuba kuɗi dukiya da wanda ke cewa investment cikin Africa, but China is becoming more important than America in terms of trade and transaction. So this is America also trying to gain goodwill of the Ghanaian government. America dai samu amfani, madamu samu amfani, kuma ya kare mana tsaro akan ruwanmu.
Wani masharhanci kan al'amuran yau da kullum, Mustapha Madubu, ya jaddada muhimmancin jiragen ga tsaron tekun Ghana.
Sojan ruwan Ghana sun amfani da jiragen ruwan kare iyakokin Ghana da makautanta. Misali, sun amfani da jiragen ruwan su hana fasakorin miyagun kwayoyi da makamai, su hana yan ta'adda shigo cikin ƙasar Ghana wurin aiki ceto. Misali, yin kwale-kwale ya nutse ciki.
A ranar 25 ga watan Afrilun 2023 dai, shugaban ƙasar Ghana Nana Akufo-Addo ya kira taron ƙasashen yankin mashigin Gini domin tattauna dabarun ƙarfafa tsaro kan laifukan da suka shafi teku da suka addabi yankin. Idris Abdullahi Babu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.